da ba da 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 ba da 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 ba da 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 ba da 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 ba da sha na 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 da da ba da 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 ba da 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 ba da 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 ba da 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 ba da sha na.
Adrenalina.
Estamos igual o Ribotril, deixando a concorrência louca.
Azevedo, o bruxo, tá no controle.